Allah ya rubuta miki Thank you. Thank you. Allah tutentum farko ala farko en no ne ke fadane halal sanu harati ay 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 yu'allimu ruhu anna in ilara ta hin law arada la ka ja'ala da kullama ke kai yuridu ay yu'allimu ruhu anna ya kai wanne yake kunta kai daga gare mu in ilara ka hin mu ne kuta ka dara ba wannan kaulaka mu ne ba mu da kai shi yasa yanda mu kai ma kake ba wannan kaje mu law arada la ka da ce mun ne kai ja'ala kullama ke kai yuridu
Allah yana
perempuan itu maksudnya
Allah ya kama shi ya Yeah,